yaya ya kamata a auna takin?
Taki da aka samu ice tunda mu yi zanken ruwa abu biyu ne yake yin huwani da shi, ga ruwa ga taki, ko da shike akwai rana ma da yake yin huwani da shi. To wayan ga biyu dai su ne muke iya musu kawo da kanmu, wancan Allah ke kawo shi. Kenan takin ice yana karamin nan da nake muku, yana da shekara dai da zuwa biyu nan. Kilo 10 na taki ne ya kamata sami shi taki rubabbe, da rabin kilo na wanga taki na zamani da ake kema kenz, da gram 100 na wannan taki hori da ake kema ure. In ya kosa ya kai shekara 3 zuwa gaba, sannan a kawo mishi kilo 40 na taki rubabbe, kilo guda na wannan kenz, gram 200 na taki horin nan da ake kema ure. To wayannan taki na zamani da ake kawo musu itacen ga, shi ba so guda ake samu shi ba, sai an raba shi so uku. Lokacin da zai fara hori a sami shi, sakiyan damana a sami shi, karshen damana a sami shi. Kenan in kilo ne sai ka raba shi uku, 0.33 kenan, shine zaka raba kashi uku nan sai ka sami shi. Takin nan da nake zanke na ake muku kilo 40 ake sako. To kamar mizanin bokiti hudu so wannan da mai daukan babban nan shine ake kika so hudu a samu icen nan babban da nake muku. Bokiti hudu kenan, shine 40 kilo kenan.